سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بهذا والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله دوان نمبر 2422 ga watan Zulhajji shekara 1438 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, wanda ya daidai da 13 ga watan tara a shekara 2017 miladiya. A wannan makaranta ta mu ne albarka ta karatun littafin Riyadus Salihin a masallacin Abdurrahman ibn Auf da ke kofarwan bai a garin Kano. In ba a manta ba, darasinmu na makon da ya gabata mun fara karatu cikin babi na 48, babu fadli sawmi yawmi arafata wa ashura'a wa tasu'a'a, wanda shi ne cikin kitabul fada'il. Mun karanta hadisi na farko, hadisin Abu Qatada al-Ansari, da aka akansa muka tsaya. Haka ne, mun kai hadisi har na hadisin Ibn Abbas, hadisi na 1265. Za mu tashi hadisi mun je ƙarshen babi ma kenan, ko za mu tashi babi na 49, babu ihbabi sawmi sittati ayyamin min Shawwal, babin da yake bayani akan an so mutum ya azumci kwana 6 a cikin watan Shawwal bayan shudewar Ramadan, amma da sharadi sai wanda ya azumci Ramadana. Duk wata falala da za a faɗa game da Shawwal tana ginuwa ne akan azumtar Ramadan. Shi azumin sittu Shawwal kamar sallar nafila ce da ake yi bayan tafarilla, ba za ka ci moriyar wannan nafilar ba sai in kayi ne farillar. To shi ma nafila ce ta azumi ciko na farillar azumi da ta gabata ta Ramadana. Sai mutum ya azumci Ramadana, shi ne in ya azumci sittu Shawwal suke masa amfani. Ya kamata mu fahimci wannan. Akwai mutumin da zai samu kansa cikin halin uzurin da ba zai iya Ramadana ba, la'alla ya yi rashin lafiya cikin Ramadana gaba ɗaya bai samu damar yin azumi ba, ramuwa zai yi a nan gaba. Maganar sittu Shawwal ba ta taso ba, domin ka'idar man samu Ramadana kamar yadda za mu. Akwai mutumin da ya tsufa ma kwata-kwata, shi ba zai iya Ramadana cikin ba, kaga maganar ya zo ya sittu Shawwal ma ba ta taso ba. In zai iya azumi ya yi na farin lamuni. To da haka dai shi azumin sittu Shawwal mustahabbi ne, nafila ne, ba farilla ba ne, kuma yana amfani ne da tasiri ga wanda ya ne ya azumci Ramadan. Shi yasa wasu malamai ma suke ganin wanda yake da ramuwar Ramadan a kansa ba zai sittu Shawwal ba. Misali ka shasha wasu daga cikin Ramadan ana bin ka ramuwa, to ka fara rama wannan sannan sai kai sittu Shawwal. In ba ka rama su ba, Ramadanin ka bai cika ba, ko ka yi sittu Shawwal ba zai maka amfani ba. Duba izuwa ga sharɗin da annabi ya ambata a cikin hadisi wanda za mu karanta insha Allah. Hadisi mai lamba ta 1266, an abi ayyub, an karɓo daga abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu, Allah ya ƙara masa yadda, anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala, hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, man sama ramadana, duk wanda ya azumci Ramadan, kun ga sharaɗin ko, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, sannan ya biyo masa da 6 a Shawwal, ba dole sai a jira ba, kana da dama ka jiranta. Ya ji in baka samu dama jiranta ba, kuma ka karkasa, kai ɗaya ka huta, kai ɗaya ka huta, kai ɗaya ka huta har ka kai 6. In ka ga dama kai, in ka ga dama kai 2 ka huta, kai 2 ka huta, kai 2 ka huta. In ka ga dama kai 1, 2 a goman farko, 2 a goman tsakiya, 2 a goman ƙarshe, duk dai suna amsa sittan min Shawwal, 6 dai a Shawwal, sawa'an mutataliyat aw mutafarriqat, a jere ko a wawware. To sai manzo Allah ce, kana ka siyami dahari, ladansa kamar wanda ya azumin shekara ne ba shi ɗaya. Ka'idar shi ne duk wanda ya kyakkyawa ɗaya Allah ya nema sani 10, watannin shekara duka nawa ne 12. To sai aka wari Ramadan kwana 30 ko 29, sai aka ce mu azumce shi, mu ɗauka 30, duk 30 duk ɗaya tana da 10, kaga mun samu kwana wata nawa, duk ɗaya tana da 10, sannan wannan 10 sau 30 nawa za ta ba ka? 300, kwanakin shekara kwata-kwata.